Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da ka hada da radio amfani da sarau niya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio bayan ga haka kuma za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana Zahra Aminu Fage a yau talata 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim yan kwayoniya sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe
to jama'a masu sauraron mu barkanku da sake kasancewa da ku kamar da kuka sani ni ce taku Hawwa Abdul Karim yau faniya inda zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra kasar Ghana a cikin shirin namu na yau zamu ji ra'ayoyin matasa a nan Ghana dangane da kammala zaben Amurka sannan mu tattauna da malama Hannatu kan yadda mata ya kamata su fara kasuwanci bayan haka kuma mu saurari yadda wani matashi ya kaddamar da bukin bude kan shafin sa na yanar gizo wato website sai mu saurari wakan Sadiq zaman lafiya daga nan mu dan tattauna da ambassador Inusa Rashid mu ga wani gargadi zai yi wa matasa lokacin da zabe ke gabatowa a kasar Ghana Matasa a Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu game da nasarar da Donald Trump yayi a zaben Amurka wadda aka yi a wancan satin. Ga dai yadda ra'ayoyinsu yake.
Babu aiki tsofaffi na sunana Atiku Idris ni dan kasuwa ne ina saida gidaje da filaye koko in ce kadarori mamba ne a kungiyar Amurka mai suna National Association of Realtors to game da cin zaben shugaban kasar Amurka da Mr. Trump yayi da manufofin da yake son ya cimma na ce duka dai abu ne da zai amfanar da al'umma baki daya musamman matasa na farko idan muka duba bangaren kasuwanci da tattalin arziki musamman wurin rage kudin haraji na san wan zai taimaki matasan da ke cikin kasuwanci sosai kuma idan muka waiwaya muka duba wurin lafiyan jiki da neman ilimi education ko shi kuma abu ne da zai taimaki matasan mu muka kuma zo bangaren rayar da iyali mun ga Mr. Trump na kokari ya taimaki tsofaffi ha ya ba su tallafi kuma masu rauni
ni ni na ku yawo ai akwai policy shi da wannan ifodi na ninke da vim ya ne ya tinye youth even not the youth but the American people one the moving of the tariff of the income now one and he will do it muda ke mun san Trump is a business when it comes to business is perfect the kind she afford kama systems na age down and him coming back as a president he has a lot to do and he will do it don't he's a businessman and yeah make sure the jobs that they create a bag original you know, like they will benefit from it so one thing they need he will end the hunger in the Ukraine war and he will do it muru kamo central echi ma yes yes no echi ma no no and once nechi kamo Yabola America, Tasha, Tasha. There will be a lot of job, and I believe in him.
Sunana Muhammad Ali na farko dai nasaran Donald Trump bai ma wadansu dadi ba wadansu kuma su tunda ma burin su kenan abinda kaga abinda ya gudana before election ganga in ka duba fadan yakin da ake yi na Israel ga ya influence election America sosai in ka duba government in Biden da Harris in kaga kaman suna support Israel da su abubuwa to duniya kuma an gan ana son a bar fada to yana ciki Trump bai samu nasara sannan batun LGBTQ ungan da ake yin ga tun da ma shi ya sun ya tun wannan magana kin baya ka gan Trump ma yayi magana against wannan abubuwa da ya win ga news din yau ne wai ya direct Congress a pass bill asu ya zama kaman gwamnatin United States recognize gender mata da maza kawai
assalamu alaikum mai magana Jamila Ahmed daga kuma Sigana Trump dai zai taimaka wa mata da hujja guda biyu na ɗaya shi ne ya taɓa yin mulki an ga kamun ludayinsa na biyu kuma zai yi amfani da watan campaign ɗin da Kamala Harris ta yi na ganin cewa ya taimaka wa mata musamman ma mata waɗanda suke da jajircewa a fannin rayuwarsu abu na biyu kuma shi ne Kamala Harris ta faɗi zaɓe ne ba don tana na mace ba a'a sai don fitowanta ne na farko kuma akwai watan takun saƙa da zamantakewan da ta yi adda da mutane musamman ma baƙaƙi so wannan zai zame mata izina ta ga cewa a'a ba wai cutatta akai ba wasu bangarori ne na rayuwarta da ya kamata ta gyara so kake manta fa an ce what men can do women can do better she should try again
yanzu tattaunawar mu na gaba muna tare da bakuwar mu inda zamu ji yadda mata ya kamata su fara kasuwanci Hajiya, zan soke da kanki ki gabatar min da kanki.
Ni ne Hannatu Mahmud da aka fi sani a TikTok as Awakening Muslim and brand name sunan da nake kasuwanci da shi ne Del Inara.
To ya ke start business.
Ko wani abu da yadda ake start shi akwai wanda dole ka start shi big kudi yana need babban kudi akwai ayyukan da in baka da kudi babba ba za ka yi kai ba
su wani ne
mu ce kana son ka yi ginin haya ginin haya mu duka mun sani kafin ma ka sai kasa ka gyara kasan ka sai cement ka sai kasa kana need kudi akwai aiki kamar na rigo nan ga you can start small da wani kudi dai ka dan hannunki ko ba ki shiga togo ce da da samu kudin da dai yanje ne ya kamata kudin yana da nauyi saboda in ka sai da kaya ka iya kaga kudin ka amma kai ka shiga Accra na tabas na fara da Accra wurin nake zuwa nake sai isa ka je ka sai ka dan ka zo ka sayar in kaga ya move to kin ga riban da dai su ba cin riban aikin aka fara ana reinvest cikin aiki in yau da 2000 kika fara kika sai kika fara kin samu 500 yayi 2500 kika je kin ga aiki yana ci gaba ba cin riba a fara aiki matsalolin ki duka ki fara solve da wannan kudi ba yin aiki ya mutu bai kai koyi
wani shawara zaki ba wa masu irin sana'an ki
ai hankuri balle zai guda ba ka ba abinci bane da yake zuwa kullu kai consistent kai sai kai ta advertise kai hankuri da mutane in kana da da su kuma kai ka samu wani abu da gefe kana sayarwa da dai ta kawo kudi
wato ba lalle shi sana'a guda
batu ne na ce wai jack of all trade is master of none it means in kana aiki da yawa ka zo kai ba ka shahara cikin kowanne ba amma akwai wani guda da zai baka shahara akwai wani guda a cikin aiki saboda a garin mu dole ne ka nemi wan ka nemi nan ka saya in ba sai nan ga ba har sai nan ga
to mu wasu kasashen yanzu
Nigeria ma tana aiki na ga Nigeria shi dai waɗanda ke sani suna da ra'ayin cewa
akwai wasu harin suna karkashin mazan
da ba kafin ka zauna baka aiki miji ya ce kaka yi aiki wani arziki yake da shi wani investment mijinka ya yi aji saboda abin takaici ne so da yawa matan da ba su koyi sana'a ba ko ba su iya ba in aka wayi gari miji ya rasu ya ba su abin tausayawa ne saboda ba ta taba yi ba ba ta san yadda ake dokan kudi haka yayye hayyafa ya zama babba ba sai ta zo ta fi ba ban tausayi da wanda take aiki and wahalan da aka san mata da shi na ce ba ya fito from ba su samu taimako mazajin su saboda ba bace da take so wahala Allah bai yi mu so wahala ba Allah ya yi mu mutane ne da kuke so a duba mu a ba mu saukin rayuwa amma in mace ta samu kanta a auren da ba taimako dole ki zama mai son wahala ko ma ba ki so isa inda wai mazajin mu wa'ansu na taimako matan su suka yi abin da ya kamata don think mata su zama masu son wahala
to wani shawara zaki bawa mace yanzu haka ko kuma mazan da matan wata yanzu haka tana son aikin mamijinta ya hana ta
ni dai wanda ya sani duka especially kan TikTok da abin da nake stand for which has always been women empowerment ba na rena miji ba ba women empowerment da ki aiki don ki buga kirji da namiji ba I believe and hak karshe na na stand for mata su yi aiki ko ta yaya nemi wani sana'a kafin ki aure muna da wani abin da muke mantawa in dadin yin aure yazo muna mantawa mu zauna da mazajin mu yi wani fira which is very important kamar na yi aiki kasa in muka yi aure na yi aiki akwai matan da ke cikin gida suke aiki a ba dispatch ya je ya kai wa'ansu abinci suke sayarwa in mu ce yau Monday ne jollof da ta yi ta kan bi order from Friday to Sunday in 20 packs ne ta yi takan gida take aiki akwai wani gaban gidan da take aiki akwai wani shi ta je shago amma kar mace ta ce ba zan yi aiki ba ko ya arzikin mijinki ko ya ce kake aiki kin ya ki nemi wani shago ki bude ki samu wata sana wurin
ko ya ce kake aiki
ko kai ya ce kake bari ya san kamar aiki na da rana isa yake da
important
aiki yana da rana sosai mijinki da aiki yana duba gida akwai randa salary shi daidai akwai randa emergency yazo mahaifiyar shi ba ta da lafiya kudin da ya kamata ya duba ko gida ya kamata ya kai mahaifiyar shi hospital ya save rayuwarsa a wannan lokaci kike step in ki zama wannan mace da kai kike rike da gida ki ba gida abinci
To shirin namu na gaba wani matashi ne ya kafa tarihi inda ya bude kan shafin yarar gizo wato website domin watsa labaru da zai taimaka wa rayuwar matasa da mata da sauran al'umma wannan ne dai karon farko da wani matashi ya bude shafin domin wallafa shirye-shirye da harshen Hausa ya kaddamar da shafin yanar gizo da bikin cika shekara 6 da bude dandalin shafukan sada zumuntansa ga kadan daga cikin jawabin da waɗanda suka halarci taron bikin suke yi
eto gaskiya a takaice abinda shi Hafiz TV yayi abini na burgewa abini na yabawa saboda zangon mu su da dama zaka ga ire-iren su matasa haka sun taso suna abubuwa amma ba sa samun support ba sa samun wannan dafa wanda ya kamata ba sa samun waɗanda zaka ga suna ƙara musu kwazo saboda abubuwan da suke ci gaba amma shi duk da rashin wannan ya iya ya samu daman da ya ci gaba da abin da yake yi ya ci gaba bai gaji ba bai kuma tsaya ba har ya kai inda ya kai shi yasa matasa dai duk inda kake kowane irin abu kake yi ko da baka samu wannan tallafawan baka samu wannan taimakawan daga wajen al'umma to kada wannan ya hana ka aiki
sunana sarki da Adamu Salifu bi mo iso kaman kan da dazu muka yi magana kagan duniya mutum aka haife ka shi ka haife kanka domin in ka duba yau wurin da ya fara da wurin da ya zo kai kagan mutum baka samu haka sai ka zo na kai tunanin zurfi ka zo na ka duba yau gan da nake ga gobe me abin zai zo ya zama to shi yasa yake wurin da yake ga cikin wannan tunani ne yau in ka duba ya samu ya launch another website abinda zamu gaya ma matasa ni komai dukan da zaka yi baka samun shi izi ba abin da zaka same shi izi abin last
Safiya zuna gode ma Allah da ya bar muka da ce wanga fili ga mai albarka kuma sai in ce na yi murna sosai da wanga launch da aka yi Hafiz AE. Hafiz TV has been a wonderful media house. Koyina muka ce duka muna gayyace sa as though a cover muna program some more and his content, his pictures are very good and that is why in the name magana na yabe ku media personnel da kuke aiki in the media houses that you need our support.
To bayan wannan muna tare da matashi inda zamu ji daga bakin sa ko menene dalilin bude shafin yanar gizo wato website.
Zakai gabatar min da kanka?
Na'am, sunana Alhassan Hafiz Lare, yake jagorancin Hafiz TV. To alhamdulillah shekara shida kiga muna ta fama da Hafiz TV nan. Burinmu ne mu ga kaman abinda muke so mu ga cikin ungwaninmu mu yi kuma an ka duba so tare ana mana wancan mutane ne suna mana labarai abinda mu ba mu so amma in ka gan wani na maka abinda baka so ya fi kai maka shiga kai abinda kake so a gane ke kanka da shi
abinda take nufi wato mafi yawanci muna da yanar gizo da dama da suke wallafa labarai amma ba su ba mu ainihin labaran da muke so musamman da harshen Hausa wanda kuma ya shafi ko kuma yake tasiri a rayuwar mu masu amfani da harshen Hausa kan haka kai ma ka bullo da naka sabon wato yanar gizo ko ba haka ba
haka ne kuma ba shi kawai ba ka duba wancan bangaren wasu na labarai ba su labarai nan ke favor mu shi ka ga in musulmi ya je sata shi a ce musulmi ya je sata amma in arna ya sata ba ce krista ne ko jews ne yasa ana muna wariya
idan mai suna musulmi ya sata shi a danganta shi da musulmai baki daya amma idan wani ne ana dan iya bambanta wannan bangaren
sosai sosai ma yasa mu yafi musaya mu bari abinda mu muke su mutane su ji game da mun nan mu yi wannan aiki yasa muka asasa wanga tasha na Hafiz TV to shekaran ga muka cika shekaru shida muka ce zamu launch website mu kuma zamu kira hankulan mutanen mu su mara muna baya mu samu mu ci gaba cikin aikin insha Allah
dudu shekaran ka nawa
shekara na 22 years
22 abinda kake son ka cimmawa ka cimmawa
alhamdulillah mun ci mama akwai muna da musulmi da yawa musulmi nan ne kayan aiki bamu da kayan aiki kuma bamu da wani wurin da zamu mu ce mun zama mu yi aiki ko production yasa mun bar mutanen mu sun gane matsalolin da muke fuskanta kuma mun ce musu in sun yi su duba su sa mu na hannu mu ma mu bar aiki mu ya bar aiki mu ya bunkasa
impact shi ne tasiri kai wannan abin yayi tasiri a rayuwar mutane
sosai sosai akwai labarai da wanda muka yi da mutane suke ci amfani yau da kullum ma don videos da muke sakawa kullum ana kiran mu kullum ana text mu mutane na sun abinda muke yi yasa suna kullum suna so su kira mu su faɗi muna kalma masu dadi mu ringa yin aikin nan
suna encourage
mu ringa yin aikin nan yasa
karfafa muku gwiwa
sosai sosai yasa muna ga kaman mutane mu sun rike abin amma sauran su mara muna baya mu ya bar mu bukata cikin aikin
nan gana kadai ne yake ya tsaya ko
a West Africa da duniya gaba daya da
future mai kake son kansa
insha Allah nan da shekara hudu mun yi time and West Africa muna so we are very established king garin nan da West Africa gaba daya insha Allah muna so in the next 4 years muka taruwa kan ga kuma zamu launch TV station mu kuma zamu bude inda zamu operate insha Allah
wani gargadi zakai wa ƴan uwanka matasa
to matasa abinda zan fara musu ne kowa ya tashi ya duba abinda zai yi ya taimaka cikin lamarin mu mutanen Zango da mutanen musulmi don kowa na da gudunmuwar da ya fi ya bayar
nagode kwarai da gaske
ta yanzu mu saurari wannan wakar daga Sadiq Zaman Lafiya
zaman lafiya muke so a kasashen mu zaman lafiya muke so ataka ne ho 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 kamar lafiya muke so aboro ina kamar lafiya abokin kowa fashe wanda yake kishi duk inda aka kishi ake gani yake da bala'i kamar inda ya kasance aka sashi daban-daban mata da yara na wahala babu tsan gani babu dadi ji ku bar mu rika hannun juna da farin ciki guda mu zama guda kurun kuma zaman lafiya domin shine lafiya sadakoki da masu kudi su kofi da yara da mata masu ciki sai ku bar mu bakara kan abubuwan da kamata mu matasa na nan babu aiki su kofi na nan babu na ci masu ciwo na kwance babu magani masu iko na nan ba su yi masu yi aljanna makomanku alƙawari daga ubangiji ya kara muku kwazo matasa maza da mata an faskare ana kada gobara ana sanka kobe a kotina wanda kamata su yi nasiya suna kareta da juna suna kokowa da juna ku bar mu farfado kafin mu kai ta kan kogi inda za mu yi kowa ba mai jin mu ku bar mu farfado mu sha ruwan zaman lafiya domin shi ne komi kamar lafiya muke so gaskiya haske ne duk wanda ya rika ta ina rike da komi gaban lafiya ba gwanjo bane balantana kai zabi ba gari bane balantana ka ce baka zuwa ba nama bane balantana ka ce kana kabiya ku bar mu zama zaman lafiya zama canmu malamai na san zaman lafiya sarakai na san zaman lafiya manya da yara na san zaman lafiya gaskiya ka ce musu zaman lafiya kake so duk wanda zai ce ma kai aikin kai taka doka ka ce mai ba za ka yi ba ka ce mai ba za ka yi ba shi shi ka san ya ce ma bai san ka ba bai san ka ba bai an halbe ka ko an cafke ka kamar da dangin ka wahala shi ko da national wani wuri suna morewa suna walawa ku bar mu yi hatara zaman lafiya dimission zaman lafiya muke so a kasashen mu zaman lafiya muke so a gidajen mu zaman lafiya muke so a tsakanin mu zaman lafiya muke so a ko'ina zaman lafiya muke so rabbani kamar lafiya muke so kwa gaban mu kamar lafiya muke so kamar lafiya muke so kamar lafiya muke so a kasashen mu kamar lafiya muke so a gidajen mu kamar lafiya muke so a tsakanin mu kamar lafiya muke so rabbani kamar lafiya muke so kwa gaban mu
su bayan mun saurari wakan Malam Sadiq wanda ya mata suna zaman lafiya yanzu muna tare da ambassador Isa Said Rashid masanin harkokin tsaro ta ƙasa da ƙasa kuma shugaban cibiyar bincike da nazarin tsaro wato Center for Intelligence and Security Analysis.
To mu zo bangaren look shekaran zabe kana jana wani magana kamar to shekaran gazabin gari yayi karfiwo kana gani akwai wani barazana ciki ko dai fada ne namu da muka saba
fada ne namu don saboda kowani zabe yana da karfi kowani zabe tunda mun kai independence a yau kowani zabe yana da karfi don shi zabe ne don competition competition kuma kowa zai shiga wannan competition dole ya kamata ya yi shirin kanshi don wanga ya ce ni na ci wanga ya ce na ci wanga na ci don shi a dai wadannan zanga-zanga a kokarfi don shi ba na this year kade ba to this year ne don saboda wanga ya ce kana takwas ya je shekara takwas wanga ya ce kana takwas to yanzu dai wanga ya ce kamar okay na yi shekara takwas amma na je gaba shi wanga ya ce no ka yi shekara takwas te ta mun kai akai mu sauran namu don shi duka dai fadi-fadi ne amma ni na yi imani tunda muna garin ga mu ba Allah ba amma ba wani tashin hankali kwanci hankali ya zo Ghana kuma a kwadata ya zo Ghana duka ne dai mu da kanmu mu roki Allah kuma mu gode ma Allah da garin da muke don Ghana ne gari wadata gari mai amfani kuma gari ne kagan ana tausayin Allah ana bautar Allah ana tausayi in kaman abu yazo an zafi yazo dole ka bi doka don ka bi doka daga baya an ya cire kun da kuke yi a kobo da ku amma cikin shekaran ga mun duba wadannan abubuwa duka an gara da kyau so da wannan abubuwa bai zuwa iyali
an magance wannan matsala saboda bambancin yanzu ya lamarin yake da gane idan zaka bambanta ko zaka compare
saka compare shine yake gaya muku an ka ce garin kwanci hankali garin wadata shine Ghana don Ghana wani bai son
duniya ko dai Africa
duk duniya ma duk duniya don ni na je gara wurare garuka inda Bature ya ce 75 countries in the world
75 countries
in the world cikin duniya to shi na ga abubuwa na ga duniya in ka je ana so yaki ka je wuri kamar Haiti first state ka ga yanda wuri yake kaga kaman gari mutum ka bata garin ka to baka da wurin bi
Haiti garin da yake lalacewa
ne lalace duniya yanzu haka ka gani ko don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri ko mu saka mun gari ne garin mu kuma garin wadata garin kwanciyar hankali don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri mu ci gaba da lamarin cikin garin to muka yi hankuri an da kuwa kuwa oh ta hankali amma komi bai zuwa kulluwa kake ba in kowa ya ka tambaya kowa an ce kamar zabin gari ya ko karfi zabin ga yin fada amma kaga eventually ba wani je fito zai wani fada dukkan dai ya kamata mu educate mutane ko mu ga musu kamar wannan is not a do and die affair mulki dai Allah ke ba mulki inda Allah ya zaba mu mai kyau shikenan
shirye shiryen ku gaba
shirye mu continue muna dai educate mutane kun ta invite mutane suna zuwa fanni suna koyi
da fatan ba cikin Accra kadai ba
Accra
kadai za ta yi wannan
no ba ta Accra ba muna ma shiri kamar muna da program kamar next one ga mun je kuma shi next time mu je Tamale next time mu je da wurare garuka sakaji ta kwade da ake bukata inda wani invite mu munte even kamar yaran skurai ma duka ai musu ga yaran university ai musu wazi shi kuma manya kuma musu wazi don shi either I invite him ko kuma mu da kanmu da karfin mu da taimakon mu mu je mu yi wazi don mu dai muna wazi da je kawo kwanciyar hankali cikin garin to kaga muka yi wannan to mu kuma mun garin mu ya dace kenan amma a ce a ran basara na garin ga ai fada ai ka san bai ba ta kan
zan kawo karshen tattaunawa amma zan so ka ba mu shawara za ka ba wa matasa ka ba yan jarida shawara azumi we are already in election kuma gobe za election wani shawara za ka ba
wa da mu yi ne ka san kaman baka je ka kashi kanka ko ka damu kanka don saboda wani in ka tashi ka fita gidanka kai kana da niyyanka ina so in vote in ba party A party B ka je ka vote maka da kanka ka je ka kwana gida akwai wadanda an ka ajiye su da za su duba shanin election ka je ka tsaya kana create problems kana damun mutane kana fitina mutane wadannan abubuwa ba it's not acceptable ka kai wannan abu indai ka ce kai musulmi ko kai mutum kasa kaida da Allah sai kamata kai abin da ji kawo kwanci hankali cikin gari kowa da nashi kowa kuma da hankalin shi baba da diyan shi hankalin su ba daya ba amma da diyan ta ba daya ba don shi lamarin nan kowa na da inda yake fannin shi yake ke NDP ke MPP ke CPP ke wane ne duka ba matsala amma bai kamata kai ka zo ka zargi wani ba bai kamata kai ka zo ka dami wani ba bai kamata kai ka zo ka fara da wani ba wannan ba hankali mutum da kake fara da shi ba ba ruwan shi da ka ka gani ko ba ruwan shi da ka don shi ya zaka ka kashe kanka don saboda wani bai kamata wannan abu ba don shi ni cikin ramai ra'ayina ka je ka vote in ka kare ka ta gida ka je ka kwana
yan jarida
ku kuma naku ne ku duba abin da zai kawo kwanci hankali bai kamata abin da ba ku gani ba kaga blue kace green kaga green kace red kaga ne abin jani in green ne amma in ka jujjuya abu to jujjuya wannan ya kawo mushkila da yawa ba mu so mushkila muna so kwanci hankali don shi Allah ya samu mu kwanci hankali
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a badadin waɗanda kuka ji wayoyin su musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Yankayoniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lagos Kashyam da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya
Yo, yara, look at my, I got a bunch of money. su bari